Well, it's a great, great morning, your first day in heaven. When you stroll down the golden avenue, mansions on the right, and you thrill every side. Saints are always smiling, saying hi. A great, great morning, your first day in heaven. When you realize your orient is a word, is a do. Be glad I don't take time to read your Bible. It's a great, great morning for you, for you. Da 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 da